Kima de ya bumu kamaka. Sapi another one. This boy Susa. Kat mi ya bumu de gudia. Ya.
Magirmane kai. Magirmane uba.
Ya ya.
Yesu na waka zuciya da Yesu ga wange ni karbi abu da doka ga all praise sweet bono Yesu na waka zuciya da Yesu ga wange ni karbi abu da doka ga all praise sweet bono girma da yabo girma doka ga duka mun waka
duka
gane ne ce to gane ne kwani wa forever Yesu girma
Girma da yabo da daukaka, cause you are Lord and wonderful. Yes, Lord, take all our praises.
Me girma ne, Yesu. Me girma kaje, uba. Me girma kaje, ruhu. Me girma suke, duk. Jesus, I wanna invite you into my heart, your temple. Answer my prayers and reward me with your blessings and so much. Girma da yabo stabwa daga Yesu Kristi mecheto. Karibi abu da doka ga take all praises with honor. Girma da yabo, girma doka ga duka mungwaga. Domi kane mecheto, kane meikwa liwa
forever.
Yesu girma da yabo, girma doka ga
He wrote the message, the power is stronger, he come to the world. To set us free, the Lord Jehovah, Son of Man, I give my life to you. I bless you, I'ma glorify your name. You are great, the Father bless me. No one like you, no one be like you. You are the only God in heaven. Allah na gote maka dabara. Kena kabon basiri na waka. Dole nya pika tawaka. Ya budu godia duka nakani. Yesu Kristi kena mune. Ubomu dayani. Kene meshare hawa yemu. Kene kachichemu. Girma da ya budu kanakani. Zanya bika harma tukara yuwata. Gaba gaba zamu tayi har abata. Babu fargaba. Babu tadabaya. This is the gospel rap music. I trust on you Jesus. Zanya bika damu na ganguna. Tumikeni saki sarakuna. Yesu Kristi da kai muka dogara har abada ba za mu ji tsoro ba kai da muka sa a gaba har abada we no go fear we go pray kai muka dogara har abada ba za mu ji tsoro ba kai da muka sa a gaba har abada we no go fear we go pray
girma da yabo girma doka ga duka mun baka domi kane ne ceto kane ne ikwa liwa
forever
Yesu girma da yabo girma doka ga duka mun baka domi kane ne ceto kane ne ikwa liwa forever
Forever.
Mumbaga.
Mumbaga.
Gani gani me cheto gani me igwa liwa forever.
Forever.